sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri a sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 25 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baba da ajiyar tajin jami'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da Prime Minister da kuma Ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. Lamarin da ke kare dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojojin kasar da ya hambarar da tsohon shugaban kasa. A jere tajin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa gabas ta tsakiya biyo bayan yarjejeniyar zagaitauta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Kana kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuna za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic. Gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta wurin samar da kuɗin shirya unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kimanin mutum 20 'yan bindiga suka kashe a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Suka isko shi dama dai kamar bai halbuwa. Sai suka yi kokari dai suka samu suka fasa kanshi, suka yi fajin zuciya shi suka sa mashin suka kona mashi kawaku da shalansha suka kashe shi. Kusan tsarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku, don kire uku sun kai makan.
A jihar Kanan Najeriya kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da fiye da mutane 70 da hadarin gobara ya ritsa da su a wani gidan sayar da man fetur. To ko me hukumomin kashe gobara na jihar Kano ke cewa?
Duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkade wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa, ya tabbatar da cewa gurin sa akwai tsaftacce tsaftar da koda wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba. Ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta, kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin din su.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya litinin jami'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da Prime Minister da kuma Ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. Lamarin da ke kare dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojoji da ya hambarar da tsohon shugaban kasa, a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. An kwashe shugaban kasa Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Nwani da Ministan tsaro Suleiman Dokur zuwa tungar soji a Kati a wajen babban birnin kasar Bamako sa'o'i bayan da wasu manyan sojoji guda biyu suka rasa mukamansu a wani garin bawul da gwamnati ta yi, a cewar wata majiyar diplomasiya da ta gwamnati. Tsare sun na zuwa ne bayan da sojoji suka hambarar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita a cikin watan Agusta. Lamarin da ke faruwar ka iya kare rashin zaman lafiya a kasar da take Afirka ta Yamma, inda kungiyoyin ta'addanci masu alaka da Al-Qaeda da kuma ISIS ke rike da ikon wurare da dama a Saharan arewacin kasar. Tabarbarewar sha'anin siyasa da rikicin cikin gida tsakanin sojojin yana gurgunta kokarin da shugabanni da kuma kasashe makwabta ke yi domin kyautata halin da kasar mai fama da talauci ke ciki, wanda take kuma taka rawa wurin tabarbarewar tsaro a yankin. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali ya yi kira ga sojojin da su saki shugabannin ba da ɓata lokaci ko sharaɗi ba. Kada ya ce duk waɗanda suka kama waɗannan shugabannin za a hukunta su akan abin da suka aikata. A jiya litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa gabas ta tsakiya biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Wannan ne karin farko da Blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyyar Amurka. Zai gana da 'yan Isra'ila da Falastinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da Washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta Gaza. Sakataren zai tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu jama'ai a birnin Kudus. Kana zai gana da shugaban Falastinu Mahmud Abbas a Ramallah da Prime Minister Mohammed Shtai da wasu manyan jama'ai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila game da batun tsaron kasar. Kana ya ce gwamnatinmu za ta ci gaba da ɗorawa akan alaƙarmu da taimakawa Falastinawa da shugabanninsu bayan wasu shekaru da dama da aka yi watsi da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic. Gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau. Ya kamata mu shirya kafin wani bala'i ya afka mana, in ji shugaba Joe Biden yayin wata ziyara da ya kai a shelkwatan hukumar tarayya mai kai agajin gaggawa ta FEMA a jiya Litinin da rana. Ya ce bayanin na jiya matashi ya ce mai muhimmanci akan daukar matakan da suka dace a wannan shekarar 2021. Shugaban yana faɗa a hukumar ta FEMA kafin a bashi cikakken bayani akan mahaukaciyar guguwar wannan shekara. Biden ya taɓo batun haɗura da ke tattare da gobar daji a California da wasu jihohin yammacin Amurka. Hukumar kula ta yi hasashen cewa samun guguwa masu ƙarfi da ba a saba gani irinsu ba a tekun Atlantic daga 6-10.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya ana ci gaba da samun salwantar rayuka sanadiyar ayyukan 'yan bindiga, lamarin da masana ke kallon cewa shawo kansa ya gagari hukumomin ƙasar. Yanzu haka al'ummar garin Gandi ta jihar Sokoto na makokin rayuka kimanin 20 da 'yan bindiga suka hallaka sanadiyar fafatawa da jama'a suka yi da su. Wani malamin asibiti da suka duba waɗanda aka harba ya yi wa wakilin Muhammad Nasir ƙarin bayani.
Asa kan shi suka kawo wajen zuciyar shi, suka sa mashin, suka kona mashi kawafu da shalansha, suka kashe shi. Kusan sarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku, don kiri uku sun kai makan. Ana nan sai mutanen gari suka ɗan ji labarin cewa ga barayin nan tabbacin sun taho. Bisa hanya ne tsakanin Dan Karmawa da Gandi, wani burtali ne sun kai yo da niyyar za su shiga cikin hadama su koro dabbobin mutane. Sun je sun yi nasarar koro dabbobi. Su kuma 'yan sakai nan ne da sun kaje sai suka samu wajaje suka ɓoye da niyyar cewa sun yi wa barayin kwanto. In barayin suka taho sai su mamaye su. Suka taho sun kai aji abun nan ne, suna tabbatar da cewa akwai mutane wajen nan kuma suna targetin nasu. Suka jire bisa mashin 55 ne, kowane da mutum uku bisa. Waɗanda sun haƙoro shanu sun kora sun tafi. Su kuma waɗanda sun kazo da niyyar fada sai suka abun nan, sai suka tsaya suka aji mashin gun. Suka fara halbawa cikin hakukuwan da suke anticipating mutane na ciki. Waɗanda suka ji tsoro suka fito, sai wanda ya tashi sun kashe shi.
Shehu Bunu shi ma mazaunin garin ne na Gandi ya faɗi yanayin da suka tance kansu a ciki.
Ina ganin yanzu muna da sufa mutum 20 wanda da hakikanin cewa sun Allah a shirya su. Sannan akwai mutum 5 wanda asibiti, banda tarin dabbobi wanda an kawo da masu adadin su.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
Kwanaki da CP Makajera ba an ta jawo hankalin vigilantes din akan idan sun kori mutanen nan su daina bin su cikin daji, saboda in suka bi su ba tare da 'yan sanda ba ana musu ambushi. Sun kuma rashin kajan haƙuri, in suka kira 'yan sanda zai mobilize kafin su dawo. Shi ne aka samu wannan matsalar harbin mutum kamar guda 10. Amma so da 'yan sandan suka je sun yi repelling orders, amma dai ba a samu nasarar da
waɗannan matsalolin suna faruwa ne duk da yake an samar da jami'an tsaro a yankunan. Abinda ya samu sharhi akan lamuran yau da kullun kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba ya ganin cewa ya kamata fa a sake lale.
Yanzu inda muke a ƙasar nan komai duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba. Sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane, ya zama abinda kamar Bature ke cewa first line of defense, su ne a gaba na kare al'ummansu.
Matsalar rashin tsaro dai a Najeriya ta ƙici ta ƙicinyewa, kuma duk da ƙoƙarin da ake yi abin ya tashi tamkar ba a yin komai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shekara guda ke dan da aka fara baza hotunan bidiyon bakar fatan ba Amurkin nan George Floyd a faɗin duniya, lamarin da ya janyo fushi na tsawon watanni da zanga-zangar kin jidin wariyar launin fata da kuma neman kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sanda a Amurka da sauran wurare a duniya. Hotunan dai sun nuna tsohon jami'in ɗan sandan Minneapolis farafata Derek Chauvin ya taushe Floyd da ƙwaurinsa yayin da ya saka masa ankwa a kan titi sama da mintuna tara, wani abin tashin hankali da miliyoyin mutane ke tunawa, musamman al'ummar baƙar fata. Gare ni abu ne mai zafi kuma mai tada hankali, inji Shelia Holden, wata mazauniyar jihar Maryland, tana faɗa murya Amurka. Ta tuna da lokacin da ta kalli bidiyo a kan kafar sadarwar zamani cikin watan Mayu shekarar 2020, tana ji Floyd na faɗa wa Chauvin yana maimaitawa cewa ba na iya numfashi, ina kallo kirikiran wani na fita abinda ban taba gani ba, in ji wannan baƙar fatar ba Amurkiya mai 'ya'ya biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira hukuncin da aka yankewa tsohon ɗan sanda Derek Chauvin mataki ne da ya dace, yayin da kuma ya bayyana damuwansa game da rashin adalci da ake yi wa al'ummar baƙar fata. A ƙarshe, hukumomin tsaro sun tsare wani ɗan jarida ba Amurka da ke aiki da wata mujalla a ƙasar Myanmar, a cewar mujallar da yake yi wa aiki. Mujallar ta Frontier Myanmar ta faɗa a Twitter cewa an tsare babban editanta Handani Fenster a jiya Litinin a babban filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na Yangon, yayin da yake shirin barin ƙasar zuwa Malaysia, kana aka miƙa shi ga gidan yari Insian a nan Yangon. Mujallar ta ce ba mu da wata masaniya akan dalilin da yasa aka tsare shi, kana ba ta samu damar tuntuɓarsa ba. Ta ce mun damu akan batun lafiyarsa, kana muna kira a sake shi ba da ɓata lokaci ba. Babban abin da muka fi damuwa a kai shi ne mu tabbatar da yana cikin koshin lafiya, kana mu bashi duk irin taimako da yake da bukata.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da fiye da mutane 70 da hadarin gobara ya ritsa da su a gidan sayar da man fetur na Al-Ihsan da ke kan titin Sharaɗa a birnin Kano. Hukumomin kashe gobara a jihar na danganta lamarin da rashin kiyaye ka'idoji daga bangaren mamallaka gidan man. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Yanzu haka dai waɗanda wannan ibtila'i ya afkawa ƙarshen mako na karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala da ke tsakiyar birnin Kano. Duk da cewa galibin waɗanda wannan waƙa ta faɗawa na cikin mawuyacin hali, amma wasu daga cikinsu na yin ƙarfin hali, inda har ma sukan yi magana da manema labarai.
Na dawo daga aiki ne, na biyo ta gurin, aka tare mu aka ce kar mu wuce, sai wutar ta mutu. To an kashe wutar, ina tsallakawa kawai sai wutar ta dake ni ta kai, tana duka na ta kai sai na tara hannu haka, sai nake cewa wayyo Allah, wayyo Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na gudu, ina guduwa kawai sai na ga wasu a gabana ma suna ta faduwa.
Sunana Shagir Umar, cikin gidan man garejin ne yake, gyaran manyan motoci. Motar ne kawai aka ce ya kama da wuta, sai aka fito irin taimakawan. Ina ganin feshin wannan sai na juya da gudu, to ban yi nisa ba sai manya cin da ya riga feshin wannan man yana taba garwashin nan, sai tashi mutane da yawa don akalla dai mutane sun fada ridansu.
Sunana Mustafa Sadiq, ni ma'aikacin gangani ne, akwai motar kamfanin mura ta kawo dauki, kokarin kashe wutan ne bacin kowa ma ya yi tunanin wuta ta mutu, sai kuma aka samu mistake daga baya, wani daga can sama ya bude wani ramin tankin da ba su a bude shi a lokacin ba, shine wutar ta yi feshi.
Yayin da gwamnatin jihar Kano ta dauki nauyin magani ga waɗannan mutane, hukumomin kwana-kwana a jihar Kano sun yi tsokaci game da musabbabin wannan gobara. Alhaji Hassan Ahmed Muhammad shine daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano.
Soke mai da rana kusan abin da wannan gidan man muke ganin ya jawo wannan al'amarin kenan. Lokacin da yake soke mai, sannan temperature is so high, zafin ya yi yawa, ba a so a soke mai inda zafi gaskiya. Sannan wajen soke man na akwai wasu ka'idoji na saka ash da hana buga karfe da karfe da duk wasu abubuwa wanda su sun sani DPR ta sa su a layi, kuma mu ma muna kokari mu ga sun comply da wannan dokokin. To amma sha'anin dan adam wani rashin sani ne, wani taurin kai dole sai kana binsa kana zaburar da shi.
Daga nan Alhaji Hassan Aman Muhammad ya shawarci masu gidan mai a jihar Kano baki daya.
Duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkade wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa, ya tabbatar da cewa gurin sa akwai cikakken tsaftar da koda wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba, ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta, kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin din su, sannan kuma idan ma'aikatan mu sun zo dan su bashi shawara da basu cikakken hadin kai.
Daraktan hukumar kashe gobarar ta Kano ya kuma gargadi al'umma.
da taimakon ku dan jarida a ga an wayar da mutane kai wajen ganin duk lokacin da muka fita aiki shi kokari su ba mu hadin kai su ba mu dama mu aikin mu magana ka zo ka kusance mu ka ce zaka kalle mu bar taso ba mu muka san irin hadarin aikin mu in ta taso mu za mu iya kubutar da kanmu amma wanda kallo ya zo yi ba abin da zai iya yi yanzu wannan abin da ya faru da a ce mu kadai ne a gurin na tabbatar ba za a samu wannan matsalar ba
Alhaji Hassan Ahmed Muhammad kenan daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana Abubakar Umar Sahabi ni shawaran da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnatin jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinainan jama'a da dukiyoyin su ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin Borno ta yi shi gwamna ya tsayu na Borno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajanta na mutane a dauki kuma mataki akan wannan
sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan kasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lafiyar mutane da kwanciyar hankalin su kuma wallahi in ba sai ba Allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su mai suka yi kuma ranar tashin kiyama mai suka yi za su gaya ma Allah
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a shirin saka mai wuya amma ku ji ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnatin jihar Niger akan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa dukkansu yan jam'iyya ɗaya ce ta APC inda shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Niger ba ta taimaka mata a yakin da take yi da yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga yan Boko Haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Niger ɗin to yau za mu kawo muku ci gaba wannan muhawara da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani sakataren gwamnatin ita jihar Niger ɗin muhawara dai Mustafa Nasir ba tsari wakilinmu na menene ya shirya mana ita kuma gashi da ci gabanta
mutane wanda ke babayen Niger ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari ga gwamna to bai tsammani wai sai an tuntubi mutanen National Assembly kafin a ce wai sai mutanen kuma mai zama zama nasu abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi takafin kuɗi a kasafin kuɗi an yi shi a Abuja mu da muke cikin Niger mu gani a ƙasa kuma shi ne da yake cewa na karkara kuma barka na abin da ke abin da ke cewa shi da kuna nufin cewa ku tallafi ana maganar tsaro ne wanda yake ni ta kafa ba tallafi ni ne ke kawo ta maganar tsaro a Niger kuma ba mu wani ba mu tallafi da gaba wata ta Muhammadu Buhari cewa bai taimaka mu jihar Niger ba Muhammadu Buhari ke zakai muna ba wani tallafi masa muna yaba ma mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari mai girma gwamnan mu yana saduwa da shi yana mutunta shi akan aikin da yake da kuma gudunmawar da yake ba Niger amma akwai waɗansu abubuwa kila waɗanda ya kamata aka ba wannan hakkin su ya waɗannan abubuwa kila ba sa kai masa bayanai cikakke abin da ke aka ke kafa
na'am to amma
idan baka sani ba idan sani ba. Yau sojojin da ake kawo mana da ƴan sandan da suke aiki a cikin jihar Najja suna nan dama, amma yawanci kula da su waye ke yi?
Ga Abdallah, ku bari mu yi abin daki-daki ta yadda za a jama'a za su fahimta.
Ka bincika shin da me
Burki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku in Allah ya da a rana wata yau za mu ji shin gwamnatin tarayya tana taimakawa jihar Niger dangane da yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da ƙauyukan da ake kawo hari. Sannan shi dan majalisar dokoki Lado ya ce shi yana ma shakka cewa akwai Boko Haram cikin jihar Niger din, domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Niger ne kawai aka ji wannan magana din. Kuma shin da yake zan ce Boko Haram ta zo jihar Niger ta kusanci Abuja kenan sai yaya? To sai a dakace mu a cigaban wannan muhara in Allah ya kamar rana wa ciwo. Yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi Honorable Abubakar Lado Suleja ɗan majalisar dokokin tarayya a Abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger ɗan Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, sannan da shi Nasiru wato Mustapha Nasiru Batsari wakilin mu kenan da ya shirya mana muhawara ɗin. Haɗe da Grace Adeyi Audu da ta haɗa ta, Adiyu Mustapha Sakuna ke muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya.
To madalla gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baballe a takaice, a jere tirin jama'an sojin ƙasar Mali sun tsare shugaban ƙasa da Prime Minister da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi, lamarin da ke ƙara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulki da ya haɓarar da tsohon shugaban ƙasa, a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa gabas da tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Wannan ne karin farko da Blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyyar Amurka. Zai gana da 'yan Isra'ila da Falasɗinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da Washington ke yi na ƙarfafa yarjejeniyar ta Gaza. A ƙarshe, kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya yi cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic, gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya taimaka, an juma'a da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma shi Bahiru Jodne da ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.